More music at HousaSongs.com.
Share min hawaye majanunin ki nazamu harshen ki da kana kai
soyayya ta na ba karke ta da hannuwa biyu dan kin ba kai misuwa ta bar ni juwa nake
daga ni suka zo kuma ke zambayewa
mun ta tinga min da marar zama da juna kare fatin ran da zai sa gan mu a rana mai damarar farraka mare ne zai kuna tinga akwai so na gaskiya har da amana kirki alƙawari
na yarda
da ke zan fahari shin so da wuri
mai huda
idan har baki to ba ni masoyiya ta mazamu a doga masoyiya
Give me the book, cut the sword, I put you.